الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan mutunci ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 26 ga watan Rajab shekara ta 2437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 2 ga watan 5 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Kamar kaka wani jihadi. To jihadi mun yi bayani a baya, baya kasancewa sai a karkashin shugaba wanda jama'a suka masa mubaya'a. Ba haka ba kawai kai ka ɗiga banka ka ja wasu jama'a ka ce jihadi za ka yi. Jihadi yana da tsari. Kwarai akwai sharuɗa waɗanda suke na jihadi akwai da dukkansu. Da tattabai da dama malamai suka wallafa a kan wannan matsala. Na'am. Na'am. Wani misali makwabcin ka ya baki wa suna idan baka je ba ka yi laifi ko baka yi ba rashin zuwan shi ya zama wajibi ba makwabcin ka ba ko mahaifinka ne zai yi taron suna in ka fahimci taron suna ba karantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce baya halatta ka je to abinda aka kirkira aka shigar da shi a cikin addini baya halatta musulmi ya zama dan cikon banci haƙƙin Allah da na manzansa shike sama da haƙƙin kuma wane ne dan haka mun yi bayani a baya tara malamai da sassafe a kofar gidan da aka yi aibuwa ko a masallaci bayan sallar asuba da sunan fatiyar suna wannan bid'a ne baya da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴa nawa aka haifa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar ƴaƴa nawa aka haifa masa haka Umar haka Usman haka Ali da sauran sahabbai gaba ɗayan su babu wanda ya taba tare jama'a a ran bakwai sunan fatiyar suna ba wanda ya taba tare jama'a da sunan fatiyar suna a ran bakwai ba a kofar gidan da aka yi aibuwa ba ko a masallaci don haka suna abu ne wanda nan in ka koma kusa cikin kitabu lisiya littafi ne daga cikin littattafan malikiya za ka samu bayani mai gamsarwa game da cewa menene suna a musulunci a ran bakwai a aske kan jinjiri idan aka aske kan jinjiri sai a yanka rabon suna in ba a rigai ba aka bayyana ma jama'a sunan dan da aka haifa a ran bakwai duk wanda aka haɗu da shi da bayan ran bakwai sai a ce masa yaron da aka haifa an sanya masa suna wani ku gane ko ka ɗauka tun daga izziya shine littafin da kitabul iziya shine littafin da ya fara bayani game da hukunce-hukuncen suna a littattafan fikihu na malikiya har ka kai mu kutasar kamar ketara zuwa mudawwana babu inda zaka samu ba a nasi ba ko a sharhi cewa a ranar bakwai a tara malamai da sunan bakiyar suna babu shi balantana a cikin littattafai na hadisi an gane ko me yasa ya zama bid'a dan saboda sun dauke shi a matsayin ibada ce mai zaman kanta to dan haka kasancewar duk abin da yake ba ibada ba wanda ya saba ma shari'a to baya halatta musulmi ya zama dan cikon banci ko ma wane ne haƙƙin Allah da na manzansa suke sama da haƙƙin ko ma wane ne a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul shihad mun tsaya karshen hadisi na 411 hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke fada annam ra'atun wujidat fi ba'di magazin nabi sallallahu alaihi wa sallama maqtula lalle wata mata an same ta wato a mace a cikin wani yaki daga cikin yaki-yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana wani ya gama da ita fa an karra nabi sallallahu alaihi wasallama qatlan nisa'i was-sibyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi kyama ya nuna bacin ransa da damuwarsa wato akan kashe mata da kankanan yara idan an fita bakin daga a duk lokacin da aka kai farmaki to da mata da kankanin yara baya halatta wato a tabas sai da sharadi idan muka koma asali a shari'a wato wajibi ne kiyaye jinin al'umma an gane ko abu ne wanda Allah ya wajabta mana dole ne mu tsara jinanan mu mu tsara jinanan jama'a wanda kasancewar tsara jini yana ɗaya daga cikin ad-daruriyatul khams abubuwa na larura guda biyar wanda Allah ya wajabta mana dole ne wato mu kiyaye rayuwar mu mu kiyaye rayuwar jama'a farko shine addini abu na biyu hankali abu na uku mutunci abu na hudu dukiya abu na biyar wato rayuwar jama'a to dan haka shi kanshi zubar da jinin wasu da aka halitta shine ba dan komai ba dan ije farna daga ban kasa su ko in ka dauki mata da kankanin yara al'adarsu da dabi'arsu wato ba sa yaki ina yaro karami ina yaki ina mace ina yaki kaga kasancewar domin rashin sanya hannunsu a cikin yaki dan haka aka dauki wannan wato kisa cewa mata da kankanin yara baya halarta a tabas saboda ni yasa kasancewar a wannan lokaci su babu wata mafsada tattare da su babu wata banna da suke kawo kuma akwai kyautata zaton zuwa gaba ubangiji subhanahu wataala zai shirye da su lokacin da ake gabatar musu da wa'azi da karantarwa amma sabani ga waɗanda suka dauki makami suke yakar muminai wannan shi yasa saboda a ije wannan barna wato aka halitta zubar da jinanan su domin shi shahadi da Allah ya shar'anta shi wato akwai manufofi wanda saboda shi Allah ya shar'anta jihadi saboda su Allah ya shar'anta jihadi hadafi wanda yake ar-ra'isi wanda yake shagaba a wajen shar'anta jihadi wato shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a ban kasa ma'ana a fitar da jama'a game da bautar wasu su ko ba akan bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana dan abu sadda shirka da duk wasu masu da'awar cewa a bauta musu ayi kokari a kawar da su saboda kasancewar babu wata barna a ban kasa wato sama da shirka shine daukan haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala a sarrafa ma wani bawa daga cikin bayi me yasa saboda asali ubangiji ta'ala da ya halicci bayinsa ya halicce su ne akan tauhidi ma'ana su kadaita shi a cikin ibada kamar yanda hadisi yake cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada cewa ubangiji ta'ala da kansa ke cewa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, ubangiji ta'ala yace ni na halicci bayina gaba ɗayan su wato makarkata ne game da komai wanda sun fuskanci ni akan kadaita ni a cikin ibada. Sai yace wa innahu atatuhum shayatin fajtalatuhum an dini, kusan da cewa shaytanu ne suka zo musu suka zamar da su gabarin addininsu, ma'ana suka kawar da su daga kan tafarki wanda yake madaidaici. Wa haramat alaihim ma ahalaltu lahum, suka haramta musu abinda na halitta musu. Wa amaratuhum an yushriku bi ma lam yunazzal bihi sulfana, suka umarce su da cewa su hada bautata da wani abu abinda ban saukar da wata hujja akan cewa ya cancanta a bauta masa, domin Allah bai taba saukar da wata hujja cewa ga wani wanda ya cancanta a sarrafa masa wani abu da sunan ibada. Shine yace wa amaratuhum an yushriku bi ma lam yunazzal bihi sulfana, don haka wannan yana nuna mana ashe hadafi ko mu ce manufa game da shar'anta mana jihadi wato shine tabbatar da tauhidi a ban kasa kuma da kusar da shirka, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, Ubangiji ta'ala ya ce ku ci gaba da yakar su har akai lokacin da wata fitina ba za ta rage ba a ban kasa, ma'ana ita ce shirka. Sai ce wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, addini gaba ɗayan sa ya zama tuna Allah ne, ma'ana ya zama Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ake bauta ma. Manufa ta biyu game da shar'anta mana jihadi shine raddu ittida'il mu'tadi, wato shine mayar da zalincin yan ta'adda, ma'ana ta'addancin yan ta'adda dan a yi kokarin yanda za a magance shi. Waɗanda suke halitta jinanan jama'a da dukiyarsu da mutuncinsu, wannan an shar'anta mana a yake su, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa qatilu fi sabilillahi wala ta wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin, Ubangiji ta'ala ya ce ku yi yaki a ƙarƙashin ɗaukaka kalmar Allah, ku yaki waɗanda suke yakar ku, wala ta'tadu, Ubangiji ta'ala ya ce kada ku ƙetare iyaka, ma'ana waɗanda ba su taɓa ku ku fada su, Ubangiji ta'ala ya ce karku yi haka. Kaga wannan aya ne take tabbatar mana cewa manufa game da shar'anta mana jihadi wato shine kenan mayar da ta'addancin yan ta'adda dan a yi kokarin yanda za a magance su, ba kamar yanda a yau a irin yanayin da muke ciki babu wani dan ta'adda a ban kasa illa mu ne. An gane ku? Masu da'awar cewa musulmi su ne 'yan ta'adda, babu wasu 'yan ta'adda sama da su, saboda ai kowa ya sani kuna ganin yanda al'umma ta musulmi yanda ake fatattaka su ake kashe su ake halatta dukiyarsu da jinanansu, su kawai musulunci shi ne ta'addanci. Duk abin da za ka yi wannan ba a kira shi ta'addanci, amma in ka bayyana cewa kai musulmi ne to babu dan ta'adda sama da kai. Manufa ta uku game da shar'anta mana jihadi shine nasrul mazlumi, taimaka ma waɗanda aka zalunta, domin Ubangiji ta'ala ya faɗa wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira, Ubangiji ta'ala ya ce mi ya same ku kumu yulai da ba za ku yaki da yake cewa wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi, mi yasa da ba za ku yaki ba domin ɗaukaka addinin Allah, wal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alhali ga waɗanda suke abin raunanawa daga cikin mazaje da mata da kankanan yara, alladhina yaquluna waɗanda suke faɗa rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha, ya Allah roƙonka muke ka fitar da mu daga wannan alƙarya wanda ma'abuta alƙarya azzalimai sun danne mana haƙƙin, waj'al lana min ladunka waliya, ya ubangiji roƙonka muke ka sanya mana wani majikuncin al'amari daga wajenka. Waj'al lana min ladunka nasira, ya ubangiji roƙonka muke ka sanya mana wani mai bada taimako da agaji na musamman daga wajenka. Kaga anan ubangiji ta'ala ya faɗa ga mu'mini, wai me yasa da ba za ku yi yaki domin ɗaukaka addinin Allah, alhali ga maza ga mata ga yara ƙanƙana waɗanda aka raunana su aka danne musu haƙƙinsu? To wannan yana nuna mana na daga cikin manufofi na Ubangiji subhanahu wata'ala game da shar'anta jihadi, wato shine kenan taimaka ma duk wanda aka zalunta. Sannan manufa ta hudu shine kashe kafirai, a gama da su, a kaskanta su, a wulakanta su sai sun kaskanta sun meka wuya ga hukuncin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta. Domin Ubangiji ta'ala ya faɗa, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min alqatl. Ubangiji ta'ala ya ce duk inda kuka same su ku yake su, ku fitar da su daga cikin gidaddajin su kamar yadda suka fitar da ku. Ubangiji ta'ala ya ce wal fitnatu, shirkar da suke yadawa a ban kasa, ashaddu min alqatl, wato shi yafi tsanani yafi muni game da kisan da za a yi su. Kaga wannan yana nuna mana dan a samu a gusar da duk wani datti daga ban kasa waɗanda suke masu hana ruwa gudu a kawar da su. Wannan yana daga cikin manufofi na Ubangiji subhanahu wata'ala da ya shar'anta mana jihadi. Manufa ta biyar, dan a bakanta musu rai kamar yanda suke kokarin bakanta ma muminai rai, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya ce qatiluhum yu'adhibuhumullahu bi aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alayhim wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yuzhib ghayza qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha. Al-aya, Ubangiji ta'ala ya ce ku yaƙe su, yu'adhibuhumullahu bi aydikum, Ubangiji ta'ala zai azabtar da su da hannayenku, ma'ana ku mu'minai ku yaƙe su da hannunku ne, Ubangiji subhanahu wata'ala yake nihi ya azabtar da su tun daga nan duniya kafin makoma lahira. Sannan sai ya ce wa yuqsi, dan Allah ya kaskanta su, wa yansurkum alaihim, kuma ya ba ku galaba a kansu, wa yashfi sudur qaumin mu'minin, kuma dan Allah ya warkar da abinda ke cikin zukatan mu'minai na bakin ciki da bacin rai game da wulakancin da ake musu da yanda ake bakanta musu rai. Sai ya ce wa yuzhib ghayza qulubihim, kuma dan Allah ya tafiyar ma mu'minai, wato shine bakin ciki da damuwa da ke cikin zukatansu, wai tubullahu ala man yasha, kuma dan Allah ya karbi tuba ga wanda yake son karbin tubansa. Kaga kasancewar anan wato yana nuna mana kenan an shar'anta mana jihadi ba dan komai ba, dan yanda suke bakanta mana rai, wato su ma mu gabatar musu abinda zai bakanta musu rai. Dan haka Ubangiji ta'ala ya shar'anta mana a kaɗaice dai waɗannan su ne kaɗan daga cikin manufofin shar'anta jihadi. Don haka idan ka ɗauki mata da ƙanƙanin yara, waɗannan abubuwa duk ba sa cikin irin wannan mafsada. Su ma waɗanda aka ce a yaƙa a gama da su, wanda Allah ya halatta jininsu saboda ɓarnar da suke tattare da su. Don haka dai a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga wata mata a kashe a cikin wani yaƙi daga cikin yaƙe-yaƙensa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɓata rai ya samu damuwa. Daga ran nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taka ma sahabbai mulki, ba maganar a taɓa mata, ba magana a taɓa ƙanƙanin yara. Su kuwa waɗanda suke ƴan ta'adda a yau, jirage suke ɗauka su je su yi ta ruwan gwamagwamai, ba maganar ma a ware mata, ba maganar a ware ya ko ina zuba gwamagwamai suke suna kone jama'a. Kuma ya ishe mu darasi abinda suka yi a Suriya, wanda har yanzu ana cikin haka. Mutum dubu nawa aka kashe, akalla yanzu an kashe mutane sun kusa 500,000, wanda shi wannan azzalimi mahaifinsa Amin na san Katuruga a birnin Hama ya ɗauki jirage ya je daga ɗan wata hayaniya da aka yi, sai da aka kashe mutum 60,000, mutum sama da 30,000 ba san inda suka yi ba, wanda daman asalinsa ba Yahudi ne. Asalinsa ba Yahudi ne, kakan shi ba Yahudi ne, daga birnin Asbaha ne zo, kuma ɗan shi'a ne, shi'a Alawiya. To amma duk abubuwan da aka yi Russia da Horda France sun shiga sun yi ruwan bababa mai sun kashe mutane bayan shi adadin da ya kashe, amma duk wannan ba a kiran shi wai ta'addanci, sai wanda zai ce Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa shi ne din ta'adda. To dan haka a tsari wannan yana nuna mana kyawun karantarwa ta addinin musulunci, ko da yaki ya kama to mata da kankanin yara ba a taba su, dole a maida su gefe a ware su, sai in macen ta dauki makami tana yaki to a wannan lokaci jinin ta ya halatta. Haka dattawa ba a taba su wanda tarbin su ya kare, wanda ba ruwan su da sha'anin da ake, da waɗanda suke marasa lafiya, da waɗanda suke sun koma gefe irin malaman su sun shiga cikin kukumin su suna ibadar su, su ma waɗannan duka ba a taba su. Yasa saboda babu wata barna tattare da su, sai dai in an samu suna ba da wata shawara da wani salo wanda yake na yaki, to saboda wannan gudunmuwa da suke kawowa domin ci gaba da yada barna abin ƙasa, sannan a wannan lokaci jinin su ya halatta. Za mu tashi hadisi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-hadithu thani ashara ba'd al-arba'imiyya عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. Malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan hadisi ne na 412. Riwaya ta Anas dan Malik, Allah ya ƙara masa yadda, ke faɗa cewa lalle Abdurrahman ibn Auf da Az-Zubair ibn al-Awwam gaba ɗayansu suna daga cikin jumlar goma wanda aka musu albishir da gidan aljanna. Waɗannan sahabbai shakaw al-qamala ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin lahuma, wato sun kai kukan cewa kwalkwata ta dame su a wani yaki da suka kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun kai masa kukan cewa ya rasulullahi kwalkwata ta dame mu. Shin me yake janyo kwalkwata a jikin dan adam? Dauda, domin kasancewar duk lokacin da jiki ya yi ƙura, idan mutum ya yi zufa, wannan ƙura duka za ta nade ta zamanto da jikin da yake fita daga jikin ɗan adam, zai zamanto dauɗa a jikinsa. Ita kuma dauɗa ita ce asalin abin da ke janyo kwalkwata. Duk wanda ke barin jikin shi da datti da kazanta, to ɗan lokaci kaɗan wato kwalkwata za ta fito a jikinsa. Musamman wato su da yake cikin yanayinsu, yanayi ne wanda yake daman sahara ce, kullum a cikin ƙura ake, a cikin iska ake, kuma gaya yanayi ne wanda yanki ne wanda yake yana da zafi, ba wahala shi ya tankare daga jikin mutum, kuma gaya sun fita fagen daga ne wanda yaki yakan ɗauki kwana da kwanuka, ka ɗau ma tafiyar da za a yi akan hanya kafin a je inda za a yi. To irin wannan shi ne sababin abin da ya janyo kwalkwata a jikinsu. Kuma wani jikinsa ya fi gaugawar yin kwalkwata da wani, waɗannan sahabbai guda biyu suka kai kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kwalkwata ta dame su. Farakasa lahuma fi kamisin harir, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu rangwamen cewa ba laifi sukan iya sanya riga ta alhariri, ma'ana tufafi na alhariri, manzon Allah ya ce sukan iya sanyawa, saboda shi tufafin alhariri yana maganin kwalkwata, kashe ta yake, saboda shi yana da wani sanyi da yake fita daga jikinsa, ita kuma kwalkwata ba ta son sanyi, ba ta son sanyi, ita abinda ta fi so ta samu gumi a jikin mutum. Don haka manzon Allah ya musu rangwamen cewa sukan iya sanya wato tufafi na alhariri, Allah ne ko kamis ita ce riga, ma'ana su sanya riga wadda take ta alhariri, jin sanyin wannan alhariri shi ne zai kashe wannan kwalkwata da izinin Allah, domin a bisa fuska ce wadda take ta magani, maza Allah ya ce su sanya wannan riga. sai yace wa ra'aytuhu alayhima yace wallahi tabbas Anas yace na ga wannan riga ta alhadini a cikin su shi Abdurrahman ibn Auf da Az-Zubair ibn al-Awwam to dan haka a takeice wannan hadisi yana nuna mana wato shine halaccin sanya tufafi wanda yake na alhadir wato a bisa fuska wadda take ta yin magani Allah ya ku wanda dama akwai kaida wanda malaman wato kaida daga cikin qawaidul fiqhiyya wanda malaman suka assasa wannan kaida ad-darurat tulibul mahdura cewa darura wato tana halitta abinda aka haramta shi ya suke cewa wad-darura tuqaddaru bi qadariha ita darura ana wato kaddara ta da gwargwadonta kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu rangwamen cewa su sanya tufafi wanda yake na al-hadir domin su dan samu sauki game da susar da suke saboda cizan da kulfata take musu saboda me yasa sanyin al-hadirin zai kashe kulfata to amma wannan ba yana nuna cewa kwata-kwata an halitta musu su ci gaba da sanya tufafin al-hadir da zaran wannan larura ta gushe to dole su daina sanya wannan tufafi dan haka a takeice wannan hadisi kamar yadda malamai suka faɗa inda ya fi dacewa a littafin da ya gabata kitabul ibas anan ne ya kamata a ce malam ya zo da wannan littafin ya sa saboda ya fi dacewa da wancan mahalli saboda a wancan littafi malam ya yi bayani game da ya zo da hadisan da suke nuna haramun ne namiji mumini ya sanya tufafin alhadir mata su kadai ne aka halitta ma a nan duniya maza tufafi ne wanda Allah yake kwance su da shi a gobe kiyama a gidan aljanna amma a nan duniya haramun ne namiji ya sanya tufafi na alhadir kaga inda ya zo da wannan hadisi a can to da hadisin yana kwatan yana shiryen da mu akan cewa idan darura ta samu babu laifi mutum yakan iya sanya tufafin alhadir kamar yanda anan kukan cizan kwalkwata ne suna susa suka kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya halitta musu cewa ya musu rangwamen cewa sukan iya sanya wato tufafi wanda yake na alhadir domin su magance wannan kwalkwata to shine a karkashin wannan hadisi da ire-iren sa kenan malamai suka gina wannan qa'ida ad-darurat tubibul mahzurat domin asalin tufafin al-hariri ga namiji haramu ne amma in ya samu kansa a cikin irin wannan darura to ya halatta an masa rangwamen ya sa har wannan kulfata ta gushe in ta gushe kuma dole ya cire kamar yanda hadisi ya gabata sahabin da kulfata ta dame shi lokacin da za a tafi Makka domin wato domin yin umra a lokacin nan kwalkwata ta dame shi ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za a tafi haji ne bayan an dau harin kwalkwata ta dame shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa yaje ya aske kansa ya kawo masa kukan kwalkwata ta dame shi aka bashi damar yaje ya aske kan amma ya bada fidiya amma yana ubangiji ta'ala yace faman kana minkum maridan faman kana maridan aw bihi adam min rasihi fa fidyatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk al hadith 13 ba'd al 400 an umar ibn al khattab radiyallahu anhu annahu qala كانت أموال بني النذير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجب المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في القراء والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل وفي حديثنا تاريخ 413 رواية عمر الله يكرمه سيدنا ke fada cewa kanat amwalu bani nadir mimma afa Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wato dukiyar wannan kabila ko kuma mu ce wannan jama'a ta Yahudawa waɗanda ake kiran su banu nadir, wato ubangiji wannan dukiya ta zamanto tana daga cikin ganima wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da ita ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Banu nadir wato Yahudawa ne waɗanda suke gefin Madina, wanda kasancewar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa birnin Madina ya samu jama'a ta Yahudawa suna zaune a gefen Madina, duk sun yi sansani sun yi garo sun yi garo. Waɗannan Yahudawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same su sai sulhu tsakanin shi da su akan cewa kada su yaƙe shi kuma kada su taimaka ma wani wanda ke nihin yaƙarsa, tare da cewa a bar su su ci gaba akan addinin su, tabbata akan addinin su ba za a taba su ba za a tsangwame su ba, amma kada su yaƙi muminai kuma kada su taimaka a yaƙi muminai. Aka tabbata akan wannan sulhu, me za a yi zuwa wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu wani daga cikin sahabbai ana ce masa Amr ibn Umayya al-Dhamri, Allah ya kara masa yadda, sai ya kashe wasu mutane guda biyu daga cikin kabila ta Banu Amir, amma shi a iya zatansa suna daga cikin waɗanda suke makiyan muminai, waɗanda suke yaƙar muminai, shi a iya zatansa ya kashe waɗannan mazaje guda biyu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ɗau nauyin biyan diyar waɗannan mazaje guda biyu wanda Amr ibn Umayya ya gama da su. To a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fita daga birnin Madina ya je wannan alƙarya ta Banu Nadir waɗannan Yahudawa. Manzon Allah ya je ya nemi cewa su kawo taimakonsu da agajinsu a tattara a biya diyar waɗannan mutane biyu. Manzon Allah ya nemi cewa su kawo taimako. Yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan a zaune a cikin wata kasuwa daga cikin kasuwanninsu yana jiran su tattaro iya abin da suke da iko na taimako su kawo, me za a yi? Sai suka ce ai wannan wata dama ce ta samu gare su wanda za su iya gamawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan alƙawari tuntun sun yi niyyar warware shi, suka ringa ɗaukan matakan yaya za a yi su gama da shi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala daga saman bakwai ya turo masa saƙon cewa waɗannan jama'a alƙawarin da yake tsakaninka da su sun warware, ana zaune kai tsaye sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tare da shi a wannan kasuwa lokacin da suka tafi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zare daga cikinsu sai ya kwatanta musu kamar zai je ya biya bukatar shi ne. Manzon Allah sai ya fita, da ya fita sai ya kama hanyar Madina. Waɗannan sahabbai da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jima ya dan yi latin dawowa sai suka bi bayansa suka same shi akan hanya. Me ya faru ya Rasulullah? Manzon Allah ya ce Ubangiji na ya aiko mun saƙon cewa waɗannan jama'a alƙawarin da yake tsakankanina da su sun warware. To a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dawo Madina, manzon Allah sai ya shirya rundunar shi ta yaƙi. Manzon Allah ya je ya zagaye garin nasu, idan aka ce garu su ne katangu waɗanda ake yi wanda suke kewaye gari. Manzon Allah ya je ya zagaye garin nasu ba shiga ba fita, sai da aka kwashe kwana shida. A lokacin nan aka yi ittifaki tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka yi me za a zartar da shi na hukunci, hukuncin da aka zartar na cewa su fita daga cikin wannan birni nasu su bar yankin Madina. kowa yakan iya daukan abinda raguminsa zai iya dauka, ma'ana in kana da ragumi an baka izinin duk abinda kake iya lauta masa ka lauta mushi ka fita da shi a gari ko, amma abinda zaka lauta ba maganar makami a iya abinda zaka iya dauka daga cikin duk abinda ka mallaka shine lautar ragumi. Manzo Allah ya yi ittifaki da su akan haka. To a lokacin nan aka yi tabbata akan haka, gaba ɗaya suka lauta, gaba ɗayansu suka fita suka tafi wasu zuwa azra'at, wani birni ne a cikin Sham, wata alkariya ce. Wasu suka koma can azra'at, wasu suka koma hira, wanda ita hira tana nan cikin Yaman, sannan kuma wasu suka koma can wato birnin Khaibar, wanda Khaibar ita ma ba ta wuce kilo 70 tsakaninta da Madina. Wannan dukiya da wato Banu Nadir, waɗannan jama'a ta Yahudawa da suka mallaka, shine anan Umar yake gaya mana Allah ya ƙara masa yadda, yace kanat amwalu Banu Nadir, yace dukiyoyin Banu Nadir wannan kabila ta Yahudu, wannan dukiya ta su ta zamanto mimma afa Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, tana daga cikin abinda Allah ya dawo da ita ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Dan haka ita ganima ta yaki ake kiranta alfai. Idan aka ce alfai, wato shine ar-ruju, dawowar abu, wanda daman asalin dukiya da Allah ya halicce ta, ya halicce ta ne don ta zame mana taimako da agaji akan kaɗaita shi a cikin ibada. Don haka duk wata dukiya a ban ƙasa ba ta kowa bace ta mumini ce. Don haka mumini in ya yaki kafirai, duk abin da aka samu na dukiya, to wannan daman dukiyar shi ce Allah ya dawo gare shi, shine ya cancanci wannan dukiya. Domin ita dukiya wato sababi ne wanda zai taimaka mana akan kadaita Allah subhanahu wata'ala a cikin ibada da tabbatar da dokokinsa a ban ƙasa. Dan haka ake kiranta alfai. Amma sabani ga su Yahudawa, su a aqidar Yahudu, kamar yanda yake cikin littafin su wanda ake kiran shi At-Talmud da Larabci, in a Turance ne ana kiran shi Protokolat, kamar yanda a Larabci, wannan a Larabci suke fassara kalmar, shine a Larabci suka fassara shi a Talmud ake kiran shi. A wannan littafi nasu, su a aqidar su duk wata dukiya da take ban ƙasa Allah ya halicce ta ne saboda dukiya ta Yahuda ce. Don haka ba Yahude dan ya ci dukiyar wanda ba ba Yahude ba halaka ya ci. In ya ci dukiyar dan uwan shi ba Yahude shine za a iya masa hukunci, amma duk dukiya ko ta wane ce ba Yahude ya ci, shi halaka ya ci, cewa dukiyar shi ce wai asali saboda shi Allah ya halicci dukiya. To wannan magana ba haka ba ce, muminai su ne Allah ya halicci duk wata dukiya saboda su, saboda Allah ya halicce ta ne don mu kaɗaita shi a cikin ibada. Don haka duk dukiyar kafirai idan aka yake su aka wawushe wannan dukiya, to wannan ita ce ake kiran ganima, daman dukiya ce ta muminai Allah ya dawo da ita hannunsu, don haka ake kiranta alfai. Shine yace mimma afa Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, tana daga cikin abin da Allah ya dawo ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Sai yace mimma lam yujibil muslimuna alaihi bi khairin wala rika, kuma tana daga cikin dukiyar da wato jama'a ta musulmi ba su kai hari akan riba ce wannan dukiya, bi khairin da tawakai, wala rika kuma ba tare da raguma ba, ma'ana ba tare da yaki ba. An gane ku? Shine yace min malam yushiful muslimuna alaihi min khairin wala rika, tana daga cikin dukiyar da muminai ba su kai hari akan ribatuta da dawakai, yace ko raguma. Lafazin yushif an ciro shi ne daga al-ijab, al-ijab wato shine gaggawa a wajen kai hari. To ita ba yaki ba kai, ba wani fafatawa ba kai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba yaki ba kai, aka yi ittifaki da su cewa su dau iyalan turaguri, kowa ya dau iyalan turaguri daga cikin abin da ya mallaka ya fita. Sai ya ce wa kanatil rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wannan khalisan ma'ana wannan dukiya gaba dayanta ta zamanto ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce ake bance baya tarayya da kowa Allah ne ko duk dukiya duk ganimar da aka samu in dai ba yaki ba aka yi to wannan ba wani wanda yake da kaso a cikin ta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce kamar yadda Allah ya bayyana mana a cikin suratul hashr anan Allah ya kissanta mana su waɗannan yahudawa banu nadir waɗanda suka warware alƙawari tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ubangiji ta'ala ya ce wa zannu annahum mani'atuhum usuluhum min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ruh yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydi al-mu'minin fa atabihu ya ulil absar ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار سيجي ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله to dan haka shine anan yace wa kanat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khalisa wannan dukiya gaba daya wanda aka ribato ta zamanto ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ake bance ma'ana babu wani wanda yake tarayya da shi shi zai tsaya yayin nazari ya ga inda ya dace ya sarrafa ta sai ya ce fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya aziru nafaqata ahlihi sana wato a irin wannan ganima da ake samowa idan an samu manzon Allah yakan ware ma iyalinsa wato abincin shekara guda Allah ne ko abincin shekara yake ware ma iyalinsa a cikin manzala ina masu cewa ba a aje abincin gobe suna da salaf akan haka shine Abu Zar Allah ya kara masa yarda shi a cikin sahabbai Abu Zar shi ya tafi akan cewa in ka ci abinci ka aje na gobe to wannan na gobe da ka aje kansu ne sai Allah ya azabtar da kai da shi a wannan da wannan abinci da ka aje a gidan wuta a gobe kiyama kawai shi indai ka samu abincin yau in dai ka dafa abincin yau duk abin da ya rage sawa'an dafaffen ko danyen dole ka raba shi kar ka bari dare da tiya dai ta kwana a gidanka shi haka ya tafi akan fahimtar shi saboda shi ya tafi akan fadar Allah subhanahu wataala da yace allazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fa bashirhum bi adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi narin jahannama fa tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa huburuhum hadha ma kanantum li anfusikum fa dhuqu ma kuntum taknizun illa kasancewar abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka fahimci kan kamar yanda dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar mana in aka ce kan dukiyar da ba a hudda mata zakka duk dukiyar da ake fitar mata da zakka komin yawan ta ba a kiranta kan za a shar'anci an gane ko ba ta daga cikin kan taskance dukiya wadda Allah zai azabtar da ita da ne ita a gobe kiyama in miliyan dubu gare ka in dai kana fitar da haƙƙin Allah to wannan ba a kiranta kansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa duk wanda Allah ya bashi dukiya baya fitar da zakar wannan dukiya tashi Ubangiji ta'ala zai masalta masa wannan dukiya a ranar kiyama za ta zamanto wani katon maciji umurci wanda yake mai kura kuma yana da kafanni guda biyu wannan katon maciji zai laulaye wuyarsa ya ringa saransa sai ya ce masa ana kanzuka ana maluka ni ne dukiyarka ni ne taskarka wadda ka taskance ka ki fitar da haƙƙin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta fadar Allah subhanahu wataala wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayuqawwaquna ma bakhilu bihi yawma alqiyamah walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir dan haka wannan aya tana tabbatar da in aka ce kan wato ita ce dukiyar da ba a fitar mata da zakka to amma shi Abu Zar Allah ya kara masa yadda shi ga ya tafi akan cewa ka ci abinci ka riga ka aje na gobe to wannan ka taskance dukiya sai Allah ya azabtar da kai sai ya azabtar da bawa da ita a gobe kiyama to kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine aka saukar ma da alqur'ani shine yake aje ma iyalin sa abincin shekara kuma wannan baya suka game da tawakkali an gane ko domin ka aje ma iyalinka abinci na wasu kwanuka ko na wasu watanni ko na wasu shekaru wannan ruko ne da sababi an gane ko baya suka ga tawakkali kamar yanda wasu a yau ba akwai masu tunanin haka cewa kawai wai bayyana cewa ka aje abincin gobe sai dai kullun abincin da za a ci a wannan yini aje a nemo to aje abinci na gobe ko na jibi wannan bai ci karo da tawakkali ba kuma gaya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya samu irin wannan dukiya abincin shekara yake aje ma iyalinsa shine yace fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya azilu na faqata ahlihi sana yakan ware abincin iyalinsa na tsawon shekara guda in an samu irin wannan ganima kuma yaje alu ma baqiya fil qura'i wassilahi uddatan fi sabilillahi azza wajal sannan abin da ya rage manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan sarrafa shi a wajen sayan alqura Allah ne ko alqura sune wato shanu da kankanan dabbobi tumaki da awaki manzo Allah yakan saye su a aje su tanadi ne na jama'a ta musulmi sai yace wasilah wato da makamai waɗanda suke na yaki uddatan fi sabilillahi domin yin tanadi domin yaki na daukaka addinin Allah kinan bayan ya fitar da abincin iyalinsa kaga abin da ya rage kenan me yake shine sai ya sarrafa shi akan hanya ta daukaka addinin Allah a sayi shanu da tumaki da awaki ya zamanto ana kiwon su domin al'umma ta musulmi su amfana sannan kuma a sayi makaman yaki a tanada wannan yana nuna mana mumini in Allah ya albarkace shi da dukiya bayan ya fitar da bukatun shi da bukatun iyalinsa abin da ya rage me ya dace ne ya yi kokari ya ma kansa guzuri wanda yake na lahira kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukiya ce tashi shi kadai Allah ne ya kasa ya bashi babu wani wanda yake da tarayya da shi a cikin wannan dukiya in ya fitar da bukatar shi da ta iyalinsa sauran sai ya sarrafa su akan maslaha ta mu'mini a takaice wannan hadisi yana nuna mana wani nau'i daga cikin nau'ikan ganima ta yaki kenan ganima ta yaki ta kasu kashi biyu akwai ganimar da mayaka suna da tarayya suna da haƙƙi a cikinta akwai ganimar da kuma ba su da haƙƙi a cikinta kenan duk ganimar da ba a kara ba da abokan gaba wanda aka je aka kai musu farmaki suka watsi duk abin da suka bari in an tattara wannan to na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne shi kadai shi zai ga me ya dace a yi da wannan dukiya shine Ubangiji ta'ala yace fa ma awjaftum alayhi min khaylin wala rikab walakin Allah yusallidu rusulahu ala man yasha duk abin da kuka kai hali an gane ku fa ma awjaftum min khaylin wala rikab duk abin da ku haru shi ba na ganima da dawakai ko raƙuma to ku tabbata cewa wannan yana daga cikin abin da Allah ya dawo da shi ga manzon shi ba ku da haƙƙi a shi sai yace walakin Allah sallidi Ubangiji ta'ala yusanni rusulahu ala man yasha shike saka manzanninsa ga wanda yake so dan haka Allah ya saka manzansa ya ji ya zagaye su kusan kwana 6 sannan a ƙarshe aka yi yarjejeniyar kowa ya daura tura kuma a iya abin da ya mallaka duk abin da ka mallaka to kar ka wuce ba tura kuma kuma a cikin tura kuma ba magana ka dau makami gaba ɗaya aka watsa su suka koma waɗannan garuruwa kamar yadda muka yi bayani a zira'at da hira da kaiba sannan a takaice dai wannan hadisi wato yana nuna mana cewa wato wajibi ne akan muminai wato su yi tanadi tanadi wanda yake na jihadi kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan sarrafa wannan abu wato a matsayin cewa tanadi ne wanda yake na jihadi wannan duk wanda yake shugabantar jama'a ta musulmi to ya kamata ya zamanto a cikin irin wannan tanadi sannan kuma wannan yana nuna mana cewa wato farkon abin da ya lazimci mutum ya zama wajibi a kan shi wato shine kula da iyalinsa domin farkon abin da za a tambaye ka abin da ya shafi iyalinka dan haka anan in an samu irin wannan dukiya farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ware bukatun sa da iyalen shi sannan abin da ya rage sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sarrafa shi shi ya faɗa mana a cikin hadisi ingantacce ibda abi mantahu ma'ana kafara da wanda kake daukan dawaine su wanda ciyar da su da shayar da su ya zama wajibi a kanka duk abin da ka samu su ne da farko على حديث الرابع عشر بعد الأربعمية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما دمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وأجر ما لم يدمر من الثنية إلى مسجد بني زريق قال ابن عمر رضي الله عنهما وكنت في من أجرى قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل وحديثنا تريف الشاهد رواية عبد الله بن عمر الله إكرم سيدا كيف أتشوى مزعمة صلى الله عليه وسلم wato ya kasa dawakan da aka tamfare su shine yace ajiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ma kumira min al-khay wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa wato dawakan da aka tamfare jikin su min al-hafiya daga wurin da ake kiran shi hafiya ila saniyatul wada zuwa wurin da ake kiran shi saniyatul wada wato lafazin dunira an ciro shi ne daga al-idmar ko kace at-tadmir wato waɗanda suke masu kiwon dawakai duk dokin da ake sanya zamantu yana da jimiri yana da gudu to shine ake masa irin wannan tattali akan samu wani dan daki wanda yake mai gumi ba taga sai a je a sanya duki kafin a sanya shi sai an sanya masa didi ma'ana wata riga da ake sanya ma duki idan aka sanya masa wannan riga sai a sanya shi dakin da ba taga domin yayi gumi ya hada jibi idan aka ya hada jibi za a bar shi da wannan dihidi da aka sa masa riga wannan domin zai shiga da jibin da yake fita daga jikin shi kuma dokin sai a kankanta mishi bashi abinci ba a bashi abinci mai yawa haka kadan ake bashi sai ya dan rame ya gama jiki domin kasancewar shi wannan jibi nashi da wannan tibai wannan dihidi da ake sanya mishi yakan tsutse dukkan wani kitse na jikin shi da wata kiba da zai dokin sai ya zamantu cikin shi ya dan fari shi ne ake kira al-idmar to irin wannan doki ya fi jimiri a wajen mutum shi ne ake kiran shi kenan at-tadmirul fars kenan ayi hanyoyin da za a kanjame jikin doki ya zamantu ya rabe ya dan fari to irin waɗannan dawakai waɗanda aka dan fara cikin su kenan a irin wannan hanya sunu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattara su ya kasa su ma'ana ya kasa su sukuwa tun daga hafiya ila saniyatul wada lafazin saniya wato shine ake kira da lalloki hanya ta tsakanin dutse da dutse ita saniyatul wada wani wuri ne wanda yake wajen madina an ambace ta saniyatul wada domin idan mutum zai yi bulaguro daga birnin madina iyalinsa da sauran jama'a suka rafu shi in an zo nan sannan su yi ban kwana da shi sai su koma don haka sai ake kiranta saniyatul wada an gane ku amma in aka ce saniya a larabci shi ne lalloki hanya ta tsakanin dutse da dutse to in sun zo nan suke tsayawa wannan saniya su yi ban kwana da wanda yake mai bulaguro to tun daga can hafiya shi ma wuri ne wanda yake wajen madina maza Allah ya kasa waɗannan dawakai waɗanda aka dan fari cikinsu sai da suka zo saniyatul wada kenan farko tun daga hafiya karshe inda za a taka mulki shine saniyatul wada wanda tafiyar kamar yadda anan Sufyan ibn Uyayna marwayicin hadisin yake cewa
wato daga Harbiya ila Saniyatul Wada yace tafiya ce ta mil 5 ko mil 6 ko kwanto ne a samu mil 5 ko mil 6 kama dauke shi a 5 mil 5 abinda zai bada shine kilo 7 da rabi an gane ko domin din mil 2 abinda yake badawa a kilo domin shi mil wato metri 2,500 metri 2,500 shi ne mil guda kenan kaga nawa za a samu a kilo a mil 5 kenan za a samu kilo 40 wannan kilo 7,500 za a samu kilo 7,500 aka kasa dawaka me yasa saboda dawakai ne waɗanda suna da jimiri a wajen gudu sai ya ce wa ajira malam yugammar yana saniyaci ila masjidi bani zurai dawakan da ba a ɗanfara jikinsu ba su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kasa su daga saniyatul wada ila masjidi bani zurai zuwa wani masallaci na wata kabila da ake kiransu bani zurai ibnu umar Allah ya kara musu yadda ya ce wa kunu fi man ajira ina daga cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa ni ma ina da duki nawa ina cikin wadanda aka kasa daga saniyatul wada zuwa masjidu bani zurai tafiya ce ta mil guda kamar yadda Sufyan Allah ya ji kansa anan ya ce wa min saniyatul wada ila masjidi bani zurai mil tafiya ce ta mil guda kenan kilo 1,000 me yasa saboda dawakai ne waɗanda suke masu kiba ba su da jimurin tafiya ba su da jimurin gudu a jima ana yi ba za su iya ba don haka kenan su aka ƙayyade bakin kilo guda wannan bakin mil ɗaya don kada a wahaltar da su yawa amma su waɗancan da yake daman dawakai ne waɗanda wato an tattale su saboda su kuwa saboda gudu su ne waɗannan sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙayyade musu mil 5 kilo 7,500 a takaice wannan hadisi yana nuna mana cewa muminai dole ne su yi tanadi kamar yadda Ubangiji ta'ala ya umarce su da yin wannan tanadi a cikin fadarsa wa a'idunahum mastafatun min quwwatin wa min ribadil khayr turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum Ubangiji ta'ala ya ce ku tanadi gwargwadon iyawar wato na ƙarfi me ake nini da ƙarfi su ne makamai wanda za ku yaƙi abokan gaba sai ya ce wa min ribadil khayr haka nan da turke dawakai ma'ana ku tanadi dawakai waɗanda suke na yaƙi Ubangiji ta'ala ya ce turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum don ku razana makiyan Allah makiyan wannan aya tana nuna mana cewa dole ne muminai su zamanto a cikin tanadi manzon Allah ya fassara mana kuwa a cikin hadisi wanda yake ingantacce manzon Allah yake cewa ala innal quwwatar rami ala innal quwwatar rami musanda cewa wato kuwa inda Allah yake nihi shine ar-rami harbi wanda yake da kibiya ma'ana mutun ya tanadi makami to dan haka wannan kuma shi makami wanda yake na yaki yana da alaka da zamanin da ake ciki kaga a irin wancan lokaci menene makamman su na yaki shine irin takobi da mashi da kibiya da kuma dawakai da raƙuma waɗannan su ne makamman su na yaki tanadin su na yaki to amma a yau mutum yanzu ya tanadi doki ko wata kibiya ko wani takobi da sunan yaki a yau an samu wani zamani wanda yake da ci gaba game da makamai na yaki kenan kowane zamani za a bi shi da yanayin da yake don haka irin makamman da ake amfani da su na yaki a yau to haka ya zama wajibi a kan shugaba na musulmi ya tanadi irin waɗannan makamai don haka kenan a nan shi Ibnu Umar Allah ya ƙara masa yadda yake faɗa cewa ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya kasa dawakai na sukuwa da dawakan da aka ɗanfara jikinsu da waɗanda ba a ɗanfara ba wanda aka ɗanfara tafiya ta mil 5 waɗanda ba a ɗanfara jikinsu tafiya ta mil 1 sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana wato shi irin wannan sukuwa tana daga cikin nau'i wanda yake kenan na hurar da waɗanda suke mayaka na ahurar da waɗanda suke mayaka duk wani salo wanda yake na yaki, to wannan ya zama wajibi akan shugabanin musulmi ya yi kokari ya horar da jama'arsa, kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba su irin wannan training na cewa su koyi yanda ake hawan doki da yanda ake suko ake wannan kenan al-karru wal-far, wanda shi al-karru wal-far wanda salo ne na yaki wanda Allah ya sanar da manzon shi, wanda za a kai hari, in aka kai hari hallo a dawo a sha da baya hallo sannan a sake kai dauki, ba a je ba kawai a tsaya ana yi. Idan aka je aka kai farmaki hallo sai a jariyo da baya hallo a sake shiri hallo a sake kai dauki, wanda wani salo ne wanda yake na yaki wanda yake na daba, wanda larabawa su suke da irin wannan salo na yaki, yanda za ka ji suna wasa da wakansu na cewa mai karri mai farri mugubinin mulmirin ma'an ka shulmu da sakhirin haqqahu sayyidu min ali, shi ne a nan Allah sallallahu alaihi wasallam yake koya musu irin wannan, da yanda mutum zai suku ya doki ya fita da gudu ya kawo hari sannan ya ja da baya hallo ya dawo. Sannan a takaice wannan hadisi hallo yana nuna mana wasu ayyuka waɗanda suke na alkhairi ba laifi akan iya jingina su zuwa ne shi. Ka gina makaranta ba laifi a ce makarantar wani, ko ka gina masallaci ba laifi a ce masallacin wani, wannan duka ba laifi ba ne. Don haka a nan Zala Sura da Salama ya jingina yana ji ana faɗa masu jiri wani Zuraik, masallacin waɗannan jama'a wanda ake kiransu wani Zuraik, inda a ce laifi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi inkari ya ce daga yau kar a faɗa. Don haka ya halatta wani aiki na ibada da bawa ya yi ba laifi akan iya jinginawa gare shi a ce masallacin wani ko makarantar wani da abin da ya yi kama da haka. الحديث الخامس عشر بعد الأربعينية وعنه رضي الله عنهما أنه قال أردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وأردت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجابني. Wato hadisi na 415 riwaya ta Ibnu Umar Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa an bujiro da ni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar yakin Uhud wa ana bunu 14 sana, a lokacin nan ina ɗan shekara 14, falam yujizni manzon Allah bai halitta mun fita bagen daga, yasa saboda ina cikin yarinta ban balaga ba. A lokacin da aka yi yakin Uhud shi Ibnu Umar yana ɗan shekara 14, wanda shi kuma yakin Uhud ya kasance a shekara ta 2 ne da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa birnin Madina. To a lokacin nan Ibnu Umar yana ɗan shekara 14, ya fito a cikin waɗanda suka fito domin yakin Uhud. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bin tsakanin sojojinsa ana bujiro da su, wanda wannan shine ya zama wajibi ladabi daga cikin ladabba na yaki. In za a fita bagen daga an shirya runduna ta yaki su zo gaba ɗaya suna defile suna wucewa gaban shugaba yana gani, in ya ga wanda yake bai kai ba ya fita yaki shugaba ya sa a ware shi a janyo shi, in ya ga wanda yake mai rauni kamar wanda yake ba shi da lafiya wanda ba shi da kuzari shi ma sai a zare shi, saboda yaki yana bukatar shiri. To a nan an bujiro da sojawan suna wucewa manzon Allah sai ya ga Ibnu Umar sai ya janyo shi, a lokacin nan yana ɗan shekara 14. Manzon Allah ya ce a koma gida baka cikin waɗanda za su fita, saboda yaki ba na yara ba ne. Sai ya ce wa uritu alaihi yawm al-khandaq, yace a ranar yakin Khandaq, wanda shi kuma yakin Khandaq an gane ku shi yakin Uhud a shekara ta uku ne aka yi shi, shekara ta uku da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba shekara ta biyu ba. Yakin Badr shi ne aka yi shi a shekara ta farko, sannan kasancewar a shekara ta uku aka yi yakin Uhud. Shi kuma yakin, duk da cewa akwai sabani a wajen malaman sira da tarihi, wasu suna ganin a shekara ta biyu ne aka yi yakin Uhud, amma magana wanda take mafi rinjaye yakin Uhud an yi shi a shekara ta uku sannan kuma yakin Khandaq shi kuma a shekara ta hudu da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda shi an yi wani Umar sai yake cewa wa ulittu alaihi yawmal Khandaq yace a ranar yakin Khandaq yace an bujiro da ni gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake bujiro da sojojin sa suna wucewa ta gaban shi yana gani yace wa ana bin 15 ina dan shekara 15 a lokacin nan fa ajabani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halitta mun fita bayan daga yace ba dai wanda wannan yana nuna mana cewa in za a yi yaki kina ya kamata shugaba ya bincike rundunar sa gaba daya wanda yaga bai dace ba a bar shi ya fita shugaba ya zare shi kaman kankanan yara da waɗanda suke marasa lafiya da waɗanda suke masu rauni kuma sannan wannan yana nuna mana wato ɗaya daga cikin abubuwan da suke tabbatar da cewa mutum ya balaga shine a samu yaro ya kai shekara 15 namiji ko mace to wanda ya kai shekara 15 to za a sanya shi a layin balaga dama wanda wato alamar da ake gane mutum ya balaga alamomi ne guda hudu uku namiji da mace suna tarayya na hudun mata suka kebanta da shi abu na farko shine ya kasance yaro ya yi mafarki sawa'an namiji ko mace duk wanda ya yi mafarki wannan alama ce ta cewa ya balaga wannan namiji da mace suna tarayya alama ta biyu wato shine fitar gashi wanda yake na gaba idan yaro namiji ko mace aka samu wannan alama shi ma za a tabbatar da cewa ya balaga alama ta uku shine cikar shekara 15 namiji ko mace abinda mata suka kebanta da shi kuma shine al'ada idan yarinya ta yi al'ada to wannan shi ma ta balaga alƙalami ya hau kansu to dan haka anan shi Ibn Umar da ya cike shekara 15 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato sai ya halitta masa amma shi a wajen Bature sai mutum ya shekara 18 an gane ko shi sai ya shekara 18 amma a shari'ance shekara 15 ce shine iyakar yarinta duk wanda ya kai shekara 15 to wannan za a sanya shi a layin baligai ko da bai yi mafarki ba dan insha Allah bai kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك